tun bayan sanya hannu akan kudurin dokar masu kula da al'amura ce kallon matacin a matsayin wata zaburarwa ga matasan Najeriya wajen shiga hada-hadar siyasa domin bunƙasa demokradiyyar Najeriya.
We will establish a national ambition that will unite us from Kano to Newi, from Ibadan to Makurdi. An ambition for our economy, our ambition for the education, human capital development of our young people.
Professor Kingsley Moghalu kenan mai neman jam'iyyar YPP ta bashi cikin tsayawa takarar shugaban Najeriya a zaben da ke tafe na 2019 yake bayyana manufofi da matakan da zai dauka domin tabbatar da haɗin kai da kaunar juna a tsakanin 'yan Najeriya da kuma amiyarsa ta raya harkokin tattalin arziki da ilimi a kasar.
Our ambition for the education, human capital development of our young people.
Kuma sani ya rukunya da ke zaman guda cikin waɗanda suka shirya taron ya ce yanzu lokaci yayi da matasa za su nuna bajintarsu wajen ciyar da Najeriya gaba ta fuskar wanzar da shugabanci na gari.
Yanzu in ka lura shugaban da yake mulki a Najeriya mai jana Muhammadu Buhari yanzu ya tafi shekara 75 ko da 6 ni yanzu zan shiga 40 Kingsley yana 50 something to in ka lura zaka ga ai dama already lokacin su bari ne mu zo. So ko yayi mai kyau ko bai mai kyau ba lokacin su ba mu guri ne ko da ni nake shugaban kasa abinda zan yi sai yafi nasa saboda ni yanzu akwai sauran shekaru na kuma a wannan zamanin nazo kuma ni ina kallon abubuwa da suke faruwa a yanzu na ci gaba cikin sauri in ka kalle yadda ake tafiyar da manyan kasashe ma da suka ci gaba a yanzu za ka ga duk matasa ne suke tafiyar da su kuma za ka ga tunanin da matasa suke yi cikin dan lokaci kadan za ka ga da yadda za su yi aiki da karfi da jiki da lokaci to za ka ga wanda shekaru suka cin masa ba zai ba ina gaya maka cewa ko yayi daidai ko bai daidai ba lokaci ne na indai ana so Najeriya ta dawo Najeriya mai gogayya da manyan kasashe a duniya to a bawo matasa a kowane mataki dama ba wai na shugaban kasa kadai ba.
Shi kuwa shugaban rashin jihar Kano na jam'iyyar ta YPP Alhaji Ibrahim Sadauki Kabara ce wai
to ni ba Moghalu kawai ba duk mutumin da YPP ta tsayar cikin yardar Allah domin dukkan su waɗanda suke neman manfaɗi suna da nagarta domin muna ganin jama'a dama yanzu sun gaji da halin da ake ciki muna tsara za mu ba wa Idris tashi cikin yardar Allah ka duba ka gani zaben da aka yi na 2015 Lagos ta ba wa Buhari ƙuri'a 2500 da wani abu Ekiti ta ba shi 300 da wani abu Ondo ta ba shi 130 da wani abu amma mu Kano nan mun ba shi miliyan 1,930 amma abubuwan da waɗancan bayan Allah na shauran ɓangarorin da na faɗa suke amfana da shi daga wannan gwamnatin ya ninninka abinda mu muke gani daga gwamnatin dan mai mutumin Kano ba zai san jawo kansa ba dan mutumin Kano ya gaji da abinda zai kawai dinka zaben mutane waɗanda ba za su zo su waiwaye shi daga halin da yake ciki su tausaya masa ba.
Alhaji Ibrahim Sadauki Kabar kenan shugaban jam'iyyar YPP a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kuli, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.